Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 16 ga watan Janairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalal da Niya da kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu Makili ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kamfanin jirgin kasa na kasar Ghana ya fara rusau a kusa da layin Dogo daga cikin birnin Accra zuwa garin Tema domin kiyaye hanyar jirgin daga harkokin mutane. Sai kuma wani abin al'ajabi da wani ma'aikaci na hukumar aikin haji na jihar Niger yayi, inda ya mai da wasu makudan kudade da suka saura hannun shi wanda yace an bashi ne a bisa kuskure da suka kai 20,000 na dalar Amurka. Muna kuma dauke da maimacin shiri ciki, wato shiri na ciki da gaskiya, da kuma sharhin jaridun Kamaru wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar, sai kuma sakonni da kuka bar mana akan na'ura. Amma duk sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Jiya Talata, Prime Minister Birtaniya Theresa May ta fuskanci babban koma baya bayan da 'yan majalisu ciki har da 'yan awara sama da 100 daga jam'iyyarta mai mulki suka ki amincewa da daftarin yarjejeniyar May na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Wannan koma baya da gwamnati ta samu zai mayarwa da Birtaniya hannun agogo baya bayan da ta ware ranar 29 ga watan Maris domin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. 'Yan majalisu 202 ne kawai suka amince da daftarin, yayin da 'yan majalisu 432 suka kada ƙuri'ar amincewa. Wannan kuma baya da aka samu ana kwatanta shi da wani irinsa da aka taɓa samu a baya tun shekarar 1924, lokacin da Prime Minister Ramsay MacDonald ya sha kai a ƙuri'ar da aka kada da ƙuri'u 166, lamarin da ya haddasa rugujewar gwamnatinsa da kuma babban zaben da ya sha kai. Bayan da aka kada ƙuri'ar, May ta yi kukan cewa zaben bai nuna musu komai ba akan abubuwan da za su amince akan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. Kungiyar Al-Shabab ta fito ta dauki alhakin harin ta'addanci da aka kai jiya Talata a wani otal mai hadar rukunin ofisoshi a babban birnin Nairobi na kasar Kenya. 'Yan sanda sun ce akalla mutane 15 sun rasa ransu, kuma har yanzu ba a gama tantance yawan mutanen da suka raunata ba. Wani rahoto ya ce cikin waɗanda suka mutu akwai wani ba'amurki da wani ɗan Birtaniya a ciki. Ministan cikin gida na Kenya, Fred Machiangi, ya ce yanzu zaman lafiya ya dawo, an samu kwanciyar hankali, amma duk da haka an ji ƙaran harbe-harben bindiga 'yan sa'o'i bayan da ministan ya yi wannan magana. An kai hari dai da azahar a lokacin da aka fara jin ƙaran fashewa a wajen wani banki, wani ɗan ƙuna baƙin wake kuma ya tayar da bam a cikin otal ɗin. Ana iya ganin 'yan bindigar hudu a wani hoton bidiyo suna tafiya a harabar ginin, inda ɗaya daga cikinsu ya tsaya ya buɗe wuta. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaice ta wanke tsohon shugaban kasar Ivory Coast, Laurent Gbagbo, daga laifukan yaƙi da ake zargin shi da su. Wannan hukunci dai ya sake mayarwa da masu gabatar da ƙaran a kotun ICC baya a shari'ar farko kan tsohon shugaban ƙasa. Tsohon shugaban na Ivory Coast ya yi shiru yana sauraron yanke hukunci a kotun ICC, amma magoya bayansa na ta murna da ihu, lamarin da ya tilasta wa alƙalin kotun yin magana da ai shiru. Kotun ta samu masu gabatar da ƙara da gazawa wajen tabbatar da isasshen shaida da hujjoji akan Gbagbo da sauran waɗanda ake tuhuma. Tsohon ministan matasa Shagil Vigod, ga Gbagbo da magoya bayansa an kawo ƙarshen faɗan da ake daɗe ana yi aƙalla zuwa yanzu, sai dai masu gabatar da ƙarin za su iya ɗaukar ƙara akan hukuncin kotun. Fiye da mutane 3,000 aka kashe a ƙazamin tashin hankalin da ya ɓarke a ƙarshen shekara 2010 da kuma farkon shekara 2011 a lokacin da Gbagbo ya ƙi amincewa da cewa Alassane Ouattara ne ya lashe zaɓen. Mutumin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zaɓa don zama sabon babban attorney general na ƙasa, William Barr, yayi alƙawarin kare mai bincike na musamman kan Rasha daga matsin lamba na siyasa da kuma ɗaukar mataki kan yadda Trump ke alakanta da binciken da ake yi wa wasu na kusa da shi kan dangantakarsa da Rasha da cewa bai ta da ƙulle ne. Da yake magana gaban kwamitin shari'a na majalisar dokoki Barr ya ce bai yi imanin cewa binciken Robert Mueller ke gudanarwa bai ta da ƙulle ba ne, ya kuma ƙara da cewa shi zai bar binciken da ake yi ya ci gaba har ƙarshe kuma ya fitar da sakamakon binciken ga jama'a da kuma majalisa. 'Yan jam'iyyar Democrat dai sun nade suna ta nana ta muhimmancin mai riƙe mukamin Attorney General ya zamto mai zaman kansa. Daga ƙarshe jiya Talata, ƙasashen Rasha da Amurka suka ce babu wani ci gaba a tattaunawa wadda ake kan shirin ficewar Washington daga yarjejeniyar makaman nukiliya ta 1987 saboda abin da ta ce Rasha na kare dokokin yarjejeniyar.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wadala, ma'aikatan jirgin ƙasa ta ƙasar Ghana ta fara wani atisayi na rushe ɗaruruwan gine-gine da suke kusa da layin Dogo daga Accra zuwa birnin Tema domin kiyaye hanyar jirgin daga harkokin mutane. Ga dai Rudwan Muktar Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
An soma atisayi ne daga Graphic Road ya ratsa kwamin kurma Circle zuwa Avenue da Tesano yana nufatar Harbor City Tema. Su mazauna wuraren nan suna ta kokarin tattara nasu inasu yayin da mashin rurrusa gine-gine ke lalata musu matsugunansu, yayin da wasu suke roƙon gwamnati ta samar musu sabon matsuguni, wasu na sukan cewa ba a sheda musu za a yi wannan rusau ko da yake sun aminci mazaunin nasu bai dace ba. Abinda ya sa na kama ɗaki nan saboda biyan kuɗin ɗaki a nan yana da sauki ba kaman sauran wurare ba, inda ake biyan cedi 4,000 cedi 3,000 zuwa nan kimanin wata 2 zuwa 3 kenan. Amma fa na yi mamaki ban taɓa ganin haka ba.
Don't just come to us and say we should go. In fact, we should go, we should have some place and prepare some other place for us to go.
Kar kurun ku ce mana mu tashi, mu tafi ina? In kun ce mu tashi, ku nemar mana wurin da za mu mana. Kar ku ce mu tafi, ba mu da wurin tafiya. Wannan aikin shedan ne. Sai dai kamfanin na jiragen ƙasan ya ce duk abin da suke faɗi ƙarya ne. Maganar rusau ya taso ne bayan sun yi kunnin uwa shege suka ƙeƙashi ƙasa suka ƙitashi.
We are doing the demolition because the human activities along the rail line affect our tracks.
Muna gudanar da wannan rusau ne saboda harkokin mutane kusa da layin Dogon na shafan taragunmu, don haka tilas mutane su koma baya. Mun shagaya musu su koma baya sun ki. Ministan sashi ya faddakar da su, ma'aikatan kamfanin sun fita suna sanar da su tare da kira gare su koma baya amma sun ki. Abin dai takaici, an tsallake wasu gine-gine yayin rusau. Misalin wata mashaya da ake zargin na wani soja ne, hakan ya jawo suka ainin.
Why did they throw us some people goods and leave some people? I don't understand.
Me yasa aka rusa gine-gine aka bar na wasu? Ban fahimta ba, ban gane ba. Hakan na nufin wasu sun fi karfin a rusa kayan su kenan. Na kasa fahimta. Su dai ma'aikatar kamfanin jiragen ƙasan sun ci gaba da aikin su na jira layin Dogon yadda za a samu tabbatar da zirga-zirgan jiragen fasinjoji daga Accra zuwa Tema. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kuma da la'agai da Ridwan Muktar Abbas. Wani jami'in hukumar haji na jihar Niger Nigeria mai kula da karamin hukumar Rijau Muhammad Salisu Abubakar ya kafa wani tarihi a wannan zamanin, inda ya mayar da wasu kudade da aka bashi bisa kuskure na guzurin alhazai da ya kai dalar Amurka 20,000 da kuma daidai da kusan dala miliyan 8 na nirar Nigeria. To, sai gari yayi ne hakan ya faru. Mustapha Nasiru Batsari a gare ka.
ya ce a ringizon kudi ne aka yi masa daga cikin kudaden guzuri na alhazan karamar hukumar sa su 75 amma bayan ya kammala rabawa alhazan kudaden guzurin a can kasar ta Saudiya a aikin hajjin da ya gabata sai ya ga rarar kudi na dala Amurka har dala 20,000 kusan kimanin naira miliyan 8 na kudaden Najeriya kamar yadda yayi karin bayani
kudi ne aka kara mini a wannan ma'aikata dala 20,000 wa'anda
na mine ne dama aka baka
eh dama kudin na BTE ne wanda ake ba alhazai to wannan guzurin akan kirga a ba kowane alhaji dala 800 to bayan an kirga ina da alhazai kaman 75 to bayan naje kowane alhaji na sa mashi nashi cikin envelope sai naga wa'annan kudin dala 20,000 sun hau to sai naga cewa dai wa'annan kudin ba nawa bane ko kowa bai gani na Allah na gani na
to kumar jin dadin alhazan jar Niger dai ta nuna jin dadin ta akan wannan al'amari har ma ta dauki mataki na rubuta mashi takarda ta musamman domin yabawa inji director ayyuka na hukumar jin dadin alhazan jar Niger a Tahiru Baladuku
ayi kokarin cewa an rubuta mai takarda ta musamman wanda yake za a nuna farin ciki ko kuma karfafawa bisa ga wannan kokari da yana dawowa da wayannan kudaden
a halin da ake ciki dai hukumar jin dadin alhazan Najeriya ta shigar da kara domin bin kadin wani alhajin jar Niger da ya fado daga saman lifta wato na'uran nan mai kai mutane saman bene kuma ya rasu a lokacin aikin hajjin da ya gabata kamar yadda muqaddashin sakatare na hukumar jin dadin alhazan jar Niger Alhaji Umar Makun Lafai yayi karin bayani
alhamdulillah ita hukumar jin dadin alhazan tarayya ta shigar da kara a kotu don magana ce ta litigation neman cewa alhajin daya daga Niger tun da mu shiga Saudiya na karkashin National Commission of Nigeria ba za mu shigar da magana kai tsaye ba amma su sun shigar da magana kuma ana bi
a yanzu dai hukumar jin dadin alhazai ta jar Niger ta ce ta bude kofa na kai kudaden ajiya daga naira miliyan 1 zuwa sama a banki domin fara shirye-shiryen aikin hajji mai zuwa Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa Allah da fatan an shakata da wannan wakar wadannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 2:14 na dare ga kuma shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum a yau Shirin ciki da gaskiya zai sake waiwaye batun tsaro da ya addabi wasu sassan arewacin Najeriya musamman yankin arewa ta tsaki da arewa maso yamma bayan batun Boko Haram da ya haddasa mutuwar dabban mutane a arewa maso gabashin Najeriya akwai batun ƴan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin kudin fansa sai kuma ƴan bindiga da kan shiga garuruwa ko ƙauyuka su bude wuta suna kashe bayan Allah da basu je ba su gani ba A yau zamu fara kawo muku wata hira da wani makiyayi da ya ce ya tuba daga aikin ta'addanci a yankin Zamfara da ma jihar Nasarawa. Mutumin da ya shigo shirin nan ci da gaskiya ne dan bayyana yadda rayuwarsa ta gudana a baya da kuma ta yi ga jami'an tsaro domin su zauna da shi dan samun bakin zaran kashe mutane da kona garuruwa da ma sace mutane don kudin fansa. Suna wannan bawan Allah Alhaji Abubakar Usman da aka fi sani da Shumo kamar yadda za ku ji daga bakinsa. A yi sauraro lafiya. Suna Nasir Fil Hashin Gumel.
Salamu alaikum, sunana Abubakar Usman, wanda an kafi sani da suna Shehu, ina area council din Kuje, local government Kuje.
Sunana
Shumo, wanda an kafi sani na
Shumo.
Inkiya din da ake yi, ba amma ainihin sunana Abubakar, sunan babana Usmanu.
Menene ma'anar Shumo a Fulatanci?
Wanda an kaifa cikin wata azumi.
Oh, sumai na mi na gane ni ma. Ai, in ba na gane Shumo mai azumi kenan. Shumo kenan. Na fahimta na dauka inkiyar wani abu ne, wata abace daban. To, Abubakar Usman yi mana bayani me ya kawo ka ofishin sashi Hausa na Murar Amurka.
Mun zuwa na ofishin nan tsakanina da Allah bisa ga wani abubuwan da nake gani zan iya taimaka ma gwamnatin nan tamu tsakanina da Allah ba wadama Allah ya kaddarce ni cewa ni barawo ne. Mun abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya maka mani tuman daga ni shiri ni ga ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Dalilin zuwa na wannan ofishin kenan.
Abubakar Rahim mamaki a ce mutum da barawo ne kuma yanzu gashi yazo ana magana da shi. Me yasa kuke shakkar fitowa kai magana?
Dan saboda yanzu na riga na shahada bana jin tsoron komai daga ciki yanzu Allah da ya halice ni shi dai nake jin tsoro kuma gaskiya nayi nadama bisa ga abubuwan da mun kai na rashin kunya na yanda muke zuwa mu wace gari mu kai abubuwan da an kai sai dai ayi shiru kawai sai dai mu fata Allah ya shirye da waɗanda a can bisa ga wannan hanya har yanzu.
Na takaice faɗa mana ma me yasa tun farko ka fada cikin wancan mummunar hanya da ka bi.
To ni ma ai ban iya ce ma ga abin da dalili. Dalili dai lokacin nan muna kasar Zamfara tashe-tashe hankula sun kai ƙan banga suna shiga rugage suna kashe wanda bai ji bai gani ba. To daga zunan zuwa irin mai da martanin dalilin da ya sa mun ka fada wannan hatsari. Da ba ma sata kwata-kwata in mun ka je mun ka ga ba abin da muke sai mu buga baburan mu yi gida. To daga baya ne abun yayi shitura in an kaje sai ya tsaya ana wasu kince-kince. To daga haka mafi yawancin mutane sun ka shiga wannan bala'i.
Akwai wani yanayi muna ganin masu baburan nan rike da bindigogi, shin ai nake samu irin waɗannan makaman?
To mu yaran aika ne, mu dama ba mu kai matsayin da za mu sau da kanmu. Mu dama in an sau za a bamu mu ɗauka ko a aike mu ku je wuri kaza ga abun da ake son ku yi kuma in hau babura mu je mu aikata mu dawo.
Abubakar, ya kake ji misali yanzu ga mutum kana ganinsa ka ɗau bindiga ka harbe shi?
To lokacin dai ai bashin rai ne saboda an kashe maka ɗan uwa wanda bai ji bai gani ba kuma ka tabbatar da ba barawa bane. Kuma gaskiya muna roƙo wannan gwamnati a daina yaƙa mutum bai san dalilin da za a yaƙe shi. Idan za a ɗauki mataki a yaƙi mutum, don Allah don Annabi ayi haƙuri ayi shi da hujja, sannan da yi masa bayani ko yanzu nan ni taimakon da zan yi. Gaskiya ni in taimako ne na hida son dai a tsaya a fara tattaunawa nan shi zai bude hanyar a gane wa yake da niyan bari wa yake wanda bai da niyan bari.
To abinda nake faɗa wani da yanayi ne yake kaiwa ga misali ku iya ɗaukar bindiga ku harbe mutum?
Harkar shaye-shaye ne kawai, ba wani abu bane. Harkar shaye-shaye ne kuma manyan ne waɗanda suke sa ai abun su suke kawo duk abubuwan da ake bukata na shaye-shaye.
Wato mutum inda ya sha yayi nisa baya ganin ba tausayi a ransa kenan.
Kwata-kwata ai lokacin nan bai tare da imani bai tare da komai. Shi abunda an ka umurce shi da wani yana yi saboda ya suna kawai a cikin wannan abu, wannan tashi hankali ake ai wani indai wani ne indai fada ne ya yi kowa zarunci saboda wani ya dauki abun nan kamar kawa kamar koliya kamar wani shi gaba ne a rayuwarsa.
Mamu labari daga baya ko banda a je misali a tada gari a yi wasu abubuwa da basu dace ba, ka taba shiga cikin gungun masu satar mutane?
So sai mun taba zama mun yi daba a nasara kefi nan bisa wasu tsaunuka nan inda aka ce mamu rarraba. Daga nan kuma mun ka tashi da daba mun ka koma can wajen Obajana mun taba zamanan gurub-gurub abin yake. Dama abun ai kungiya ce, gurub-gurub abin yake tafiya.
Watakila dole ne masu irin waɗannan abubuwa banda ma yin sunan akwai kuɗi da ake samu. Shin ka samu dukiya daga wannan aikin da kai?
Ni babu abun da ni samu daga ciki wannan abu abin da zan ce gashi-gashi. Wani lokaci ana samu amma ai akwai masu zuwa suna kwashewa daga baya. Ana samun azdin kamar wasu za su je su haɗa kai daga hukuma kuma su daga cikin ɓarayi ne amma za su yi munahuci idan sun ga gauni ya tara abin duniya su je su haɗa kai da hukuma a zuwa kwashe wannan dukiya kuma a je a canye wannan dukiya. Duk ba wadda dai ba a yi daga cikin wannan lamari.
ba mu labari dalla-dalla yadda mutane za su gane yadda waɗannan abubuwa ke faruwa. An ce kuna zama a cikin daji, ya za a yi mutum ya rayuwa cikin daji a ce ya yi rayuwa wacce zai iya sace mutane kuma yana samun kuɗi, ya zai yi ci gajiyar kuɗin?
To duk waɗanda kake gani ana kai daji su yi zama su yaran aika ne masu shin kuɗin suna cikin gari. Gaskiyar lamari duk wanda kaga can bakin daga yake shi an kai shi kawai sanfoti ne, amma masu shin dukiya suna cikin gari.
Duk satar mutane da muka ga ana yi ko fashi da makami a ce an shiga daji, waɗanda suke sa a yi abin su ba a dajin suke ba.
So suna cikin gari duk abin da waɗancan sun ka buƙata, dama abin yana tafiya gurub biyu. Duk mutumin da ka ganci can daji to shi ba zai zo yana ganin ya shiga gari ya zauna ya shiga badara yana gani kamar ya jefa kanshi cikin wani halin haula'i. Mutumin da a gari shi ko wannan yake saman masa kayan aikin yi, to shi ko fa yana gani ya shiga can daji na hatsari ne gare shi, bari dai da ya kai masa abin da ya kai masa shaf shaf zai yo a jinjin ya dawo wurin da yake.
To ai idan aka kama wanda yake cikin dajin aka zo ana bincike zai iya cewa ga kuma mutumin gari da yake sashi wannan aikin?
To wasu mutane abin shi akwai yaudara shiki, in ba ka Allah ya jarabce ka da shiga wani ba ka iya gane shi akwai yaudara, don saboda wani shi dai matsayinsa dai ya hada group ya hada kungiya alhali wani kawai labar shi ya kawo shi ya shiga ba a san cewa bai san gidan mutumin bai san ainihin gidan ogan nasu ba.
Shi muyi mana bayani kai tunda ka taba kwana a daji ga macizai ga da shaggogin daji ya kuke ku rayu da su?
To ai bari in hada ma wani lokaci kamar tsotsai ba ya son irin waɗannan mutane, da wuya ka ji maciji ya sare shi ko wani ya samu azdin ko wani tsala, saboda Allah yana tsare irin waɗannan mutane saboda abubuwan da suke yi kamar cin bashi ne.
Cin bashi?
Bashi ne mana Allah Ubangiji yake ba su, in ba bashi bane kana gani abun tunda ba alheri suke shuka ba, duk abubuwan da suke shuka shi ai an tabbatar da dai ba na Allah da annabi bane ko?
To mana ana musu talala kin.
Talala ne ake yi masu. To kuma gaskiya wannan gwamnati tsakanina da Allah yanda talaka suke son wannan gwamnati, don Allah don annabi gwamnati ita ma ta sauke fushinta. Wancan tsarin da an ka dauko farko dai me yatti Allah su sun ka kirkiro abun, kuma daga baya su sun ka zo sun ka bata abun. To ko yanzu ni ina ba da shara da gomba a fara koma can, in an ka koma can duk wanda bai dawo ba in dai daji zai shiga abin mu da shi, wallahi tallahi ba inda za a yashe wani ya gudu ko Abuja ko Zamfara ko ma a ina ne a cikin doron Najeriya wai ashe ya bata ƙarya yake, wallahi sai in ya ba wannan abu wanda ya aje makami ne ya kawo aiki ne, wallahi alhamdu zaman lafiya ake so, babu abin da ya kai zaman lafiya dadi.
Ta wani ne yazo ya ma wa'azi ko kafafen labaru kake sauraro ka gane abin da kake cewa muguwar dabi'a ce?
Wallahi ni Allah ne ya shirya da ni, Allah Ubangiji ya shirya da mini yi tunani ni gane abu ne lisa abokan aiki na mafi yawancin su duk sun tafi ba bisa hanya Allah ba, kuma bisa akan wannan aiki tsakanin tare hanya zuwa kinnafas zuwa shiga gari a haka ake an ka ci gaba da yi masu dauki ɗai-ɗai-ɗai.
To shi mun haka ne kai ma tsorita kai kada raye halin sa kenan.
Ba wai tsorata bane, ai lokacin da mutum ya gama kana yanzu don mutum yayi riga wani ya shiga mota ya azin sai ka ce ba za ka sake shiga mota ba, ai koda auna mutuwa in Allah bai raba ka da wani abu sai dai a shiga ba da tahiya a haka.
Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ci gaban hirar Alhaji Abubakar Usman da aka fi sani da Shumo, wanda zai bayyana mana dalilan da ke sa 'yan bindiga ke kaiwa gari hari tare da kashe mutane da kuma satar dukiya. Yanzu a madadin Nasiru Adam Mele Kaya, ni Sarfi Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To ba dalla yanzu kuma ga sharhin Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara shirin jaridun namu ne da jaridar The Guardian ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da taroto mana cewar wani karamin magajin gari a jihar yammacin kasar Jamhuriyar ta Kamaru ya sheka burzawo a yayin da yake kwance da wata yarinya a wani ɗakin hotel ya shekaru 15 a garin Banjum sai kuma jaridar Cameroon Info an da ita kuma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta kaddamar da sabon director general a babban matatan man fetur na kasar Jamhuriyar Kamaru Sonara jaridar The Fist kuma cewa ta yi ministan kudi na kasar Kamaru Louis Paul Mutaze yana cikin tsaka mai wuya kan neman farfado da tattalin arzikin kasar sai jaridar Guardians Privé an da ita kuma ta sanar da mu cewar mai martaba sarkin bahun Mamman Joya zai canji gurbin shugaban majalisar dattabai na kasar Nyar Jifindi a yayin da yake fama da rashin lafiya a kasashen ketare jaridar Du Sahel kuma ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta gulmuta mana cewar kungiyar dattijan arewacin kasar suna kokawa kan yanda ake fama da rashin takamaiman tsaro a jihar Arewa mai nisa sai kuma jaridar Diaspason an da ita kuma ta hango mana cewar tsohon prime minister kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Filimon Yang ya mika wa shugaban kasar ta Kamaru Paul Biya godiya ta musamman kan yadda da ya bashi har ya kwashi shekaru 10 akan kujeran prime minister kasar da ma shugaban gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru jaridan Mutation kuma ta hango mana cewar kamfanin sarrafa ganyen shayi a kasar Kamaru musamman ma wanda yake nan a bangaren ɗan awaren kasar rahotanni suna nuna cewa sun yi babban asara a shekarar ta gabata har sama da sefa miliyar 9 a yayin da ake tafka rikici a wancan bangaren jaridar The Median kuma ta ce har yanzu hukumar shari'a ta kasar Jamhuriyar Kamaru suna takun saka da shugaban ɗan awaren kasar Ayub Tabe a yayin da yake nuna cewa shi ba ɗan kasar Jamhuriyar Kamaru bane zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Penal an da ita kuma ta ce shugaba Biya ya sanya sababbin fuska a sabuwar gwamnatin da ya kafa a ƴan kwanakin nan Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
kuma da yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka bar mana a bisa na'ura
Baffa da mare fata da karamar hukumar Gombe na Nawar Najeriya kai abin mamaki baya karewa a duniya musamman a Najeriya kaga mutum ya zama jami'in tsaro misali soja har ya kai ga mukamin general amma sai ka ji yana furuce na kabilanci da addini mutum ya tara dimbin ilimi alal misali ya karanci fannin shari'a ya kai ga mukamin attorney general na wata jiha sai ka ji yana rurruta wutan kabilanci da addini in ba a Najeriya ba alƙalin alƙalai na kotun koli na ƙasa ya bijirewa umarnin kotu kuma ya san cewa ba shi da kariya bisa dokar ƙasa kuma ga duniya na kallo na ji abin mamaki mai dokar barci ya barke da gengen
to madalla iya abin da zamu iya kawo muku kenan yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da labarai a takaice
To babu jiya talata Prime Minister Britania Theresa May ta fuskanci babban koma baya bayan da ƴan majalisu ciki har da ƴan awara sama da 100 daga jam'iyyarta mai mulki suka kyamincewa daftarin yarjejeniyarta ta ficewa daga kungiyar tarayyar Turai wannan koma baya da gwamnati ta samu zai mayarwa da Britania hannun agwa baya bayan da ta ware ranar 29 ga watan Maris don ficewa daga kungiyar tarayyar Turan Kungiyar Al-Shabab ta fito ta dauki alhakin harin da ta'addanci da aka kai jiya talata a wani otal mai haɗin rukunin ofisoshi a babban birnin Nairobi na kasar Kenya. Yan sanda sun ce akalla mutane 15 sun rasa rayukansu kuma har yanzu ba a ga tantance yawan mutanen da suka raunata ba. Wani rahoto ya ce cikin waɗanda suka mutu akwai wani ba Amurka da wani ɗan Birtaniya a ciki. Kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaice ta wanke tsohon shugaban kasar Ivory Coast Laurent Gbagbo daga laifukan yaƙi da ake zargin shi da su. Wannan hukunci dai ya sake mayar da masu bincike batar da ƙarar kotun ICC baya a shari'ar farko kan tsohon shugaban kasa.
To duka kuma da wannan limka kawo ƙarshen shirinmu na watan hantsi sai can da lasariya zagi wasu abokan aikinmu yanzu a madadin sarrafi da Hashim kuma da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ya ba da umarni Solomon Abu da injiniyanmu na wannan wato hantsi kenan Darrell Smith baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai wannan jiko assalamu alaikum